Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a fadin kasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta, inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar, ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon, Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda.
Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci. Abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din, wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayen wanke tumatur, mu tabbatar cewa he is medically fit, an masa screening cewa bai da wannan cutar kuma bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu. Mu muna grassroots ne, su NAFDAC aikin su package food ne, mu kuma namu buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci, including su ma'aikatan NAFDAC buka din suke tafiya. Ai, in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na banded food. Ai, baka fara operation sai ka je ka environmental health authority, sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake, ta ina zaka samu ruwa, ina zaka ajiye shararka, nawa ne ma'aikatanka, ka musu wannan screening din, kai kaza kai kaza, sai kai meeting wannan requirement din, sannan sai su baka license. Sannan lokaci lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications. So yanzu Madina, in na duba system dina, zan gaya miki duka bukasin da suke Lagos, zan gaya miki bukasin da a part of wanda muka isolating cewa suna haɗa kwalara.
Kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci, saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa?
Ina da ma'aikata sama da 60,000 kowane ward kika je ki yanzu a jihohin Najeriya, ban da ƙasa da mutum 5 da suke aiki a wannan ward din. Misali yanzu a ƙauyenku, jau kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa, na san wa zan kira, na san me zan gaya masa, kuma zan ce masa yayi reporting back in so time. Ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu. In a ce an sa duba gari yana aikin sa yanda ya kamata, tintini da shi wannan kwalaran ma ba za ta faru ba. Misali, tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9, wanda aka ce ana so a ending open defecation, da Hausa ana ce ba haya ko ina. Wannan order din abu da mu duba gari muke fara shi ne is far from reality, ba za ya ci ba, saboda order ne da aka bawa minister na water resources.
To ba sai ku nema a maido muku ba?
Shine ga maganar da muke, yana ɗaya daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minister cewa in dai federal government tana so ai achieving wani abu na din, dole sai an dawo da mai dowa gar aikin sa. Mandate din water resources shine su bada ruwa mai inganci, amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari. An din ba ma nan ba abin da za a yi, saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane, sai ka using enforcement. Tursasawa dole sai ka tursasar da dan Najeriya, in kai kaza ga doka abin da tace sa a maka koro kaza,
ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi
lafiyarka. Wayannan duka yana daya daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani, saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su.
Wani kira ko jin hankali zaka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara, musamman wajen yaƙi da cutar kwalara?
Kware da gaske, to ni kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje. Shi aikin tsafta daga gida yake farawa. Kuma in ka tsaftace gidanka, ka tsaftace muhallinka, ba wai kwalara kadai ba, cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. Sannan a gidaje kuma du mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi. Bayan dafawa mu samu wannan wataga din mu diga a ciki. An muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa, mu tabbatar mun wanke shi, ba mun wanke shi kadai ba, sai mu sa masa gishiri. Duk wayannan yana kashe wannan kwaya na kwalara. Sannan al'umma a community level, abinda muke cewa community, ana buƙatar kuma haɗin kai daga community. Me ya yi haɗin kai da ake buƙata shine community din su make sure an yi establishing wannan volunteerism, ai engage matasa da haka ake yi. Saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo, duka an shashare magudanar ruwa, an gyaggyara ko ina. Dan muke wannan ba wai a gwamnati muke yi ba, akan mu muke yi. Sannan na biyu, muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace. In kika duba yanzu, kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol. Kowa ya gina gida ya gina bohol. An yi making abunan ƙasarmu, abinda ake cira can ƙasa yadda ruwa take, ta zama over loaded, wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration din da abutawa water sewer line. So abinda muke so shine ba komai gwamnati za ta yi ba, amma yanzu kamar estate, maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa, sai ku haɗa kai, sai ai central bohol, sai ai kwaya ɗaya wanda kowa zai samu. To abin da ya kamata kenan ai mu canza policy ɗinmu. Sannan muna kiran 'yan kasuwa, because shi sanitation is a big, big investment. It's a serious business. Babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation. In ka duba kasashen da suka ci gaba, ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita 50 a kan major road ba ka samu public toilet ba. A ƙafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita 2 ba ba ka samu public toilet ba. Saboda shi ɗan adam yadda Allah ya yi shi, duk lokacin da ya kira, he must answer the call of nature. But he has to do it in a dignified way. A mutunce, in ka zo ka providing public sector suke providing wayannan strategic toilet facilities din, ko irin moving toilets nan ne akan hanya, suka tsaftace shi, ba wanda zai so ya zauna ya zo waje yana yin bayan gida, zai shiga, ka gane?
Sannan ko da biya zai yi,
ko biya zai yi, dama zai biya a token. Gwamnati za ta yi regulating, ya biya a token saboda ai maintaining. Ka manta shi kansa bayan gidan, in ka karbe shi za ka ce ka kai combating dinsa into biogas, za a yi generating electricity da shi, sannan za a iya samun taki da shi. So babu abin da is waste a cikinsa. So kaga zai zama win-win situation for the business people. So muna kiransu su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin, su sa kudinsu a ciki, kuma za su samu riba mai gudanarwa. Saboda gwamnati ba za ta iya yin komai ba. An ka ce gwamnati ne za ta yi komai, gwamnati ba za ta iya yin komai ba, duka komai ba. Shi yasa muke kiran su 'yan kasuwa su ma su yi. To wayannan shine kananan abubuwan da muke gani, insha Allah in muka same su daidai, so insha Allah kamar yadda kwalara ta zama history a London, haka za ta zama history a Nigeria.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. Da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Madina Dauda, ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani. Mu huta lafiya.